الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata biyu ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma daya ga watan goma shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai hadisin ta'arifuni qawla an ta'buduni fa illam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni wai ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ku sanni kafin ku bauta mu in har ba ku sanni ba ta yaya za ku bauta mu wannan kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda mai wani littafi wanda ake kiransa Bughyatul Muslimin ya zo da wannan hadisi a farkon littafin sa tare da cewa shi ne wannan littafin Allah ya ji kansa ya cunkusa hadisai da dama a cikin wannan littafi wanda ba su inganta ba lalle ilimi shike gabatar wato duk wata ibada wannan abu ne tabbatacce kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat don haka al-imamu al-bukhari Allah ya ji kansa a cikin ingantaccen littafinsa yayi babu na musamman yake cewa babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal yace wannan babu ne na musamman abinda baban ya kunsa wato ilimi na gabatar fada da aiki dan haka shine sai yazo da wannan aya fadar Allah subhanahu wata'ala fa'lam ubangiji ta'ala yace kai sani annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu wani abun bauta gusa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa illallahu face Allah mahaliccin kowa da komai sai yace wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubinka walil mu'minina wal mu'minat ka nema ma mu'minai maza da mu'minai mata gafara ta ubangijinsu anan kafin Allah ya umarci manzansa cewa ya roki gafara ga kansa ya roka ma mu'minai gafara sai da Allah ya umarce shi da yin ilimi yace fa'alam annahu la ilaha illallah dan haka lalle farko abinda ake da bukata mutum ya sani ubangijinsa shine kenan ilimi wanda yake na tauhidi dan haka shine ai in ka koma nan kusa cikin akdari a mukaddimar sun yake cewa yana cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani farkon abin da ke zama wajibi akan baligi kyautata imaninsa. Menene kyautata imani? Shine ilimi na tauhidi, ya san Ubangijinsa, ya san menene haƙoƙuwansa, ya san menene Allah yake so, menene Allah baya so. Sannan sai ya ce thumma ma'rifatu ma yusiru bihi farda ainihi ka ahkamis salati wa taharati wa siyam. Dan haka anan abinda muke so mu gane, idan mutum ya zo zai musulunta, farko cha zai ni masa tashi kai sallah, ko kuma mu umarce shi da yin azumi, ko kuma in mai dukiya ne mu ce fitar da zakka. Farko abinda zamu nema daga gunsa shine furta kalima ta la ilaha illallah, kuma ya san wannan kalima ga abinda ta kunsa. Sannan bayan haka sai a umarce shi da yin sallah da sauran ayyuka wadanda suke na ibada. Dan haka dai a takeice wannan kwata-kwata ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Na'am. Wai adashi ta zuwa hajji. Wannan halacce kamar yanda ƴan uwa mata suka mun bayani yanda suke yin ta. Mata ne waɗanda suke ma'aikata, kuma har ma maza daga cikin ma'aikata sukan yi wannan adashi, wanda a duk ƙarshen wata in suka karɓi albashinsu to sun ƙayyade ma kansu kowa ga abin da zai zuba. Sannan kuma za a yi ƙuri'a wanda sunansa ya fito a farko, kenan an yi lamba ɗaya, lamba biyu, uku, huɗu, biyar, a takaice misali su biyar ne. Kenan wanda ya ɗauko lamba ɗaya shi ne farko, wanda ya ɗauko lamba biyu shi ne na biyu, kenan har izuwa ƙarshe. To haka suke ma kansu ƙa'ida. Misali a bana hajji miliyan ɗaya da jika ɗari uku da ɗan, miliyan biyu da jika ɗari uku da ɗan kai. To haka suka yi ka'idar cewa kowa in lokacin ya yi kenan ga iya adadin abin da za a zuba masa. In an samu ƙari kenan shi zai ƙara, amma ga iya abin da za a zuba masa. Wasu kuma sukan yi rangwamen cewa ko da an samu ƙari iya yanda hajji ta kai haka za a zuba ma mutum. Kuma suna ma kansu wani nau'i wanda yake na taimakekeniya na cewa wanda aka zuba masa ya je, kuma ba tare da ya yi da zuba ma sauran ƴan uwa Allah ya masa rasuwa, to ba abin shi bashi an yafe masa. Wanda kuma bai riga bai je iya abin da ya zuba, in Allah ya masa rasuwa to wannan haƙƙin shi ne kenan, za a sadar da shi ga magadan shi. Don haka wannan abu ne wanda yake halak, kuma nau'i ne wanda yake na taimakekeniya, kuma hikima ce wadda mutum zai sauke abinda Allah ya farlanta masa ba tare da ya takuru ba. Wanda kaddar cewa a matsayinka na ma'aikaci a ce yau ka sai ka jimulce wannan kuɗi gaba ɗaya a lokaci guda, akwai wahala. Amma ta irin wannan hanya a sauƙaƙe, sai mutum ya sauke ba tare da wato ya takuru a rayuwarsa. Na'am. Gun mai sallah wani limami,
hukuncin bin sallah,
wai hukuncin bin limami fasiki, tunda cewa ya yi mashayin giya ko mazinaci fasiki kenan. Yin sallah a bayan fasiki halaka ne, kuma sallah ce ingantacciya. Haka wanda yake al-mubtadi, dan bid'a, wanda bid'ar shi bata fitar da shi daga addini, in ka bi shi sallah, sallah ce ingantacciya. Al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya yi babi na musamman wanda kar mu manta ya gabata, baban da ke bayani game da hukuncin yin sallah bayan fasiki da dan bid'a. A farko sai ya zo da athar na Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, yake cewa salli khalfahu wa alayhi bid'atu, yi sallah bayan dan bid'a, hukubar bid'a sai ce na kanshi. Kuma sai ya zo da hadisin yanda si Abdullahi dan Umar wato sukan bi wato irin wannan Abdullahi dan Umar an rawaito cewa yana bin Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Sakafi wato sallah tare da cewa Al-Hajjaj malamai sun tabbatar da fasikancinsa domin yayi ta'addanci da dama a cikin musulunci shi ya kashe Abdullahi ibn Zubair sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan Abubakar kuma shi ya kashe Sa'id ibn Jubair wato almajirin Abdullahi dan Abbas da sauran abubuwa da yayi zo da su waɗanda suke marasa kyau sai dai a ce Allah ya gafarta masa kuskuren shi to haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari ya zo da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin nan gaba yace za ku ga wasu shugabanni za su zo waɗanda za su ringa jinkirtar da sallah wato gabarin lokacinta wanda manzo Allah yake bayanin cewa za ku ga wasu abubuwa na al'amura wanda za ku ki su ku yi kyama domin sun saba ma shari'a wanda manzo Allah yayi umarnin cewa in sun ga da sallah a bi su an gane ku su waɗannan masu jinkirtar da sallah ku bi su sannan kasancewar ku yi sallah a lokacinta amma in sun tada kuma ku bi su dan duk wata kafa ta banna toshe ta ake saboda dan kar a samu rabuwar kan al'umma amma tare da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa da sauran malamai sun yi bayani in dai aka ce ga limami wanda yake sunni ahlus sunna to duk inda yake komin nisan masallaci shi yafi dacewa kashe kabi amma sallah bayan fasiki wanda yake dan damfara ko barawo ko wanda yake mazinaci ko mashayi sallah ce ingantacciya matukar ya zo da sharuɗa waɗanda suke na sallah amma kuma bayyada cewa a farko a maida shi limami rati an gane ko a sanya shi limamin mutane duk lokacin da ya bayyana to kamata yayi a yi kokarin samun a ja hankalin shi in ya daina in bai daina ba kuma a yi kokarin a samu wanda yake zai zama limamin mutane matsayin limami don haka kuma in har ya tabbata akan haka to bai dace bai zama mutum yana bin shi amma in har ya bi shi kuma sallah ce ingantacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na abin da ya shafi ilimin taurari shi ne ake kira at-tanjim wanda shi wannan ilimi wato kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda yake kuma haramu kamar yadda bayani ya gabata ilimin taurari domin sanin lokatta da gane alƙibla da kuma sanin misali canzawar yanayi cewa yanzu ana cikin lokaci na damuna ko damuna ta wuce an shiga lokaci na kaka an shiga rani an shiga ƙari wannan wasu daga cikin malamai suna ganin halaccinsa na sanin kenan yanayin cewa yanzu ana lokaci kaza ko lokaci kaza wasu kuma suna ganin cewa kwata-kwata shi ma bai halatta ba amma magana mafi rinjaye ya halatta amma abin da ya shafi sanin lokata na sallah da sanin wato alƙibla to wannan kuma yana iya zamantowa wajibi an gane ko dole ne amma abin da ya shafi wanda yake kuma haramtacce ilimin taurari domin sanin abin da ke faruwa a ban ƙasa wannan haramun ne wanda nau'i ne wanda yake da bokanci kuma ƙaryatar da alƙur'ani kamar yadda su waɗannan masu ilimin taurari sukan faɗa cewa duk wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza da ya kullo to zai zamanto ma'azirci a rayuwarsa komai idan ya taɓa zai same shi da sauƙi ba zai wahala ba kuma cewa duk wanda aka haife shi a lokacin tauraro kaza da ya hudo matsiyaci ne a rayuwarsa zai sha wahala kwata-kwata to kaga wannan da'awa ce ta ilimi wanda yake na gaibu gaibu ko abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Allah yake fada qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'ath. Ubangiji ta'ala yace ce da su dukkan halittun da suke cikin samai da waɗanda suke cikin kasai ba wanda ya san gaibu in banda Allah, kuma kwata kwata ma ba su san ba a wani lokaci ne za a tayar da su domin sakamako shine yinin alkiyama. To dan haka duk wanda yayi da'awar ilimi na gaibu to ya karyatar da alqur'ani, wanda ya karyatar da alqur'ani fa ya kafinta. Dan haka dai a takaice bayani ya gabata akan babin iya abinda zamu rike kenan. Ilimin taurari ya kasu kashi biyu, akwai wanda yake halak, akwai wanda yake haram. Wanda yake haramun kenan na da'awar sanin abinda yake faruwa a ban kasa, wanda yake halak kenan domin sanin lokata da sanin alkibla. Wanda kar mu manta Qatada ibn Di'ama As-Sadusi Al-Basri, Allah ya ji kansa, ya fada yana cewa Allah ya halicci taurari wato saboda wasu abubuwa guda, saboda hikimomi guda uku, kamar yanda al-Imam Bukhari ya zo da hadisi, Allah ya halicci taurari domin wasu hikimomi guda uku. Hikima ta farko zinatan lissamani, domin su zamantu ado ne wato ga samaniya. Hikima ta biyu warjumal lishayati, domin jefe shaidanu masu satar maganganu na mala'iku su jefa a kunnan bokaye. Na uku sai ya ce wa alamatin yuhtada biha, wato Allah ya halicci taurari saboda su zame mana alamomi waɗanda ake shiryuwa da su a gane inda aka dosa. Domin matafiya a cikin sahara, a cikin duhun dare, ko masu tafiya a cikin teku, ba sa gane inda suka dosa, shin gabas suke yi ko yamma suke yi ko kudu suke yi ko arewa suke, sai ta hanyar taurari. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul an'am, wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Kuma haka a cikin suratul nahl yake cewa wa alamat wa bin najmi hum yahtadu. To dan haka sai Qatada yake cewa faman ta'awwala fiha ghayra zalika, duk wanda ya fassara wani abu ba wannan da muka ambata ba game da abin da ya shafi taurari, yace akhta, yace wannan mutum ya kuskure. Wa aba'a nasibahu, kuma ya tuzartar da rabansa na lahira. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, kuma ya kallafa ma kansa abinda ba ya da sani game da shi. Saboda ilimin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wata'ala. A takaice dai bayani ya gabata akan baban, zamu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، wa amma man qala mu'irna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wa lahumu min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'ana wa fi qala ba'dhum laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza fa anzala Allahu hadhihi al ayat فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أب بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na neman shayarwa bil anwa wato da taurari lafazin al-istisqa masdar ne na istasqa yastaski istisqa'an kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wa idhistasqa musa liqaumihi fa qulna drib bi asaka alhajar idan aka ce alistisqa shine ai dalabu sufiya wato neman shayarwa asinu wa ta'u li talab kenan neman shayarwa kamar yanda ya yawaita a cikin kalimomi na larabci istarshada ai talabar rushda istaghfara ai talabal magfira ista'ana alisti'ana ai talabul talabul awn haka idan kace alisti'aza ai talabul awn kenan idan aka ce alistisqa shine talabus suqya ma'ana neman shayarwa wannan shine asali game da wannan lafazi a larabci in kaga sinun da ta'un sun shiga to suna fa'idantar da neman abu kamar yanda misali idan muka ce istahada ai dalabal hidayah ma'ana ya nemi shiryasuwa ya nemi shirya to amma akwai lokacin da ita sinun da ta'un suke zawwa kenan lil mubalaga domin kai matuka akan wani aiki kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al kafirin istakbara ay balaga fil kibr ma'ana ya kai matuka wato a wajen girman kai an gane bayani ne girman kai ba istakbar bayani ne girman kai ba a istakbar ya kai matuka ya kai gaya wato a wajen girman kai to amma ma'anar alistisqa ana ai dalabus suqya ma'ana neman shayarwa sai ce bil anwa wato ta hanyar taurari lafazin anwa jami'i ne na annau in aka ce annau shine alkaukab ma'ana taurari to shi neman shayarwa game da taurari ya kasu kashi biyu ko kuma an gane ko ya kasu kashi biyu akwai wanda wato tsantsar shirka ce da Ubangiji subhanahu wata'ala kuma shirka wadda take babba kashi na biyu shirka ce amma shirka karama kashi na farko nau'i biyu ne a duk lokacin da mutum zai bude baki ya roki tauraro domin ya saukar da ruwa to wannan shirka ce babba kuma tsantsar kafirci ne me yasa saboda anan ya roki wata halitta daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wata'ala abinda babu wanda yake da iko a kan shi in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda mutumin da zai faɗa ya ce ya nau'u kaza askina ya nau'uka ba a gitna, ya nau'uka ba anzil alaina al-matar, ya tauraru kaza saukar mana da ruwa. Anan waye roka cewa ya saukar musu da ruwa? Shine tauraro. Saukar da ruwa kwa abu ne wanda ba wanda yake da iko akan shi in banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka can cikin suratul waqi'a Ubangiji ta'ala yake cewa afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilu. Ku bani labari game da ruwan da kuke sha, shin wai ku ne kuke saukar da shi daga cikin gilgije da karfin ku da dabarar ku, ko kuma mu ne muke saukar da shi? Dan haka kenan wannan nau'i shirka ne. Me yasa? Saboda ya rutu wannan Allah subhanahu wataala akan abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wataala. Roƙon wata halitta na cewa ya yi maka kaza in dai abu ne wanda yake da iko akan shi, to wannan ba laifi bane. Misali, in cewa na da Allah taimaka ka bani abinci in ci, kaga wannan na roke ka akan abin da kake da iko akan shi. Amma inda misali mutum zai roke ka wani da Allah ka azurta ni, ko kuma wani da Allah ka bani lafiya, kaga anan ya roki wannan bawa akan abin da baya da iko akan shi in banda Allah subhanahu wataala, wanda wannan kuma kafirci ne, domin addu'a ibada ce. Ba a roƙon kowa abin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah, face Allah subhanahu wataala. Dan haka yace mana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana addu'a huwa al-ibada, wato addu'a ita ce ibada. Dan haka duk wanda ya sarrafa addu'a ga wannan Allah subhanahu wataala, to wannan ya zama mushriki. Kenan anan sai mu gane a kashi na farko shirka babba, duk wanda zai roki wani tauraro cewa ya saukar da ruwa, to wannan yayin shirka da Ubangiji subhanahu wataala kwata kwata ya bar musulunci. Nau'i na biyu, wato danganta saukar ruwan wato zuwa shi tauraron, cewa tauraron shine ya halicci ruwan, shine yake saukar da ruwan. Wannan shi ma shirka ce wadda take babba. Me yasa? Saboda wannan shirka ce a cikin rububiyya, domin Ubangiji subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da komai, shi yake saukar da ruwa. Kenan anan duk wanda yayi kudirin cewa tauraro shine yake saukar da ruwa, to wannan shi ma ya kafirta. Wancan na farko kenan shirka ce a cikin uluhiyya, cikin ibada. Domin duk wanda ya roki wannan Allah, to wannan ya sarrafa ibada ga wannan Allah subhanahu wataala. Duk wanda ya sarrafa ibada ga wannan Allah subhanahu wataala ya zama mushriki. Kuma haka wanda yayi kudirin cewa akwai wani wanda yake da yake halitta bayan Allah subhanahu wataala, wannan shirka ce a cikin rububiyya, shi ma mutum ya kafirta. Kenan duk wanda zai yi i'tiqadin cewa wannan tauraro shine yake saukar da ruwan, to shi ma wannan ya kafirta. Na uku, wato kashi na biyu, shine duk wanda zai yi kudirin cewa tauraro kaza shine sababin wato saukar ruwa, amma ya tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wataala shine ya halicci ruwan, an gane ko? Shi ya halicci ruwan, shi yake saukar da shi, amma sai ya maida cewa tauraro kaza shine sababin saukar ruwa, to wannan shirka ce amma karama, wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci. Kamar misali yanda suke faɗa wato tun a jahiliya, cewa wani tauraro ya kama wai wanda suke kiran shi jabaha, har a yanzu akwai masu wannan akida na cewa wani tauraro ya kama ana kiran shi jabaha wai yanzu ruwa ya sauka. Kamar yanda hallo zaka ji mutane suna faɗa ai daga utta kama yanzu ruwa ya zo, daga utta kama ruwa ya zo, an ɗauki cewa shi watan ut shi ne sababin saukar ruwa, to wannan shirka ne. Domin duk lokacin da bawa zai mai da wani abu cewa shi ne sababi game da samuwar wani abu, abinda Allah bai mai da shi ba sababi ta hanyar wahayi ko ta hanyar alƙadarinsa, to wannan shirka ne. Duk abinda Allah bai mai da shi ba sababi, kai ka mai da shi sababi, kuma alhali babu wani wahayi daga Allah da ya maida cewa wannan abu shine sababin kaza, kuma babu wani dalili na nuna cewa alkadarin Allah subhanahu wataala ya maida abu kaza cewa shine kaza. To wannan shirka ne. Yanzu misali idan muka dauka menene sababin kuncewar ciki mutum ya ringa gudanawa, wannan filosofo idan mutum ya sha wasu ciyawa ce wanda ake kiranta filosofo, yanzu cikin shi ya kunce, kaga wannan sababi ne a cikin alkadarin Ubangiji. Allah ya maida wannan filosofo a alkadarinsa sababi ne wanda yake na kuncewar ciki. To haka akwai abubuwa waɗanda sababi ne, wato ta ɓangaren wahayi. Yanzu idan muka ɗauka shan zuma, Allah ya maida mana shan zuma sababi ne wanda yake na samun waraka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fihi shifa'un linnas, fihi shifa'un linnas, da yace wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhizi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa min ma ya'rushun thumma kuli min kulli ath-thamarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butunihi sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Kaga anan Allah ya maida mana ta hanyar wahayi cewa shan zuma wato sababi ne wanda yake na samun waraka. To dan haka duk mutumin da ya maida wani abu cewa sababi ne na kaza, alhali babu wani dalili wanda ya nuna cewa sababi ne ta ɓangaren wahayi ko kuma ta ɓangaren alkadarin Ubangiji, to wannan shirka ce wanda take karama. Kenan dan haka duk wanda ya ɗauki cewa hudowar tauraro kaza shine sababin saukar ruwan sama, ko kuma kamawar watan Ut shine sababin saukar ruwan sama, to wannan shirka ce wadda take karama, ba ta fitar daga mutum daga cikin musulunci, kuma ba ta halittar da jininsa, sannan kuma ba ta halitta wawushe dukiyar shi a matsayin ganima. Sai dai laifi ne wanda yake babba, wanda ya fi zina, ya fi kisan kai, ya fi sata, ya fi kwaci, kuma laifi ne wanda koda bawa ya mutu, bawa ya mutu ba tare da ya tuba ba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya ce laifi ne wanda Allah baya gafarta shi, ba a maida shi zuwa ga mashi'a ta Ubangiji, in ko shirka ce karama, an gane ku, wannan ba a maida zuwa ga mashi'a, Allah sai ya azabtar da mutum gurgurar laifinsa, domin ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Lafazin an yushraka, an da abin da ke bayan tafi tawilil masdar, ai ishrakan bihi kenan, kaga anan nakira ce fi siyakin nafi, dan haka anan kenan tufidul umum, shirka da babba da karama gaba ɗaya Ubangiji ta'ala bai ya gafara. To shine anan kenan malam sai ya ce wa qaulullahi ta'ala, da bayani game da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul waqi'a, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibuna, Ubangiji ta'ala ya ce kuna maida wato arzikinku wanda Allah ya azurta ku kasancewar kuna ƙaryatarwa. Lafazin taj'aluna an ciro shi ne daga ja'ala, lafazin ja'ala idan yayi ta'addi ila maf'ulain yakunu bi ma'ana sayyara, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, da yace wa ja'alna nawmakum, kaga nawma shine al-maf'ulul awwal, al-maf'ulus thani subatan, sannan sai yace wa ja'alna al-laila libasan, kaga al-laila al-maf'ulul awwal, libasan al-maf'ulus thani, wa ja'alna an-nahara ma'asha kina al-maf'ulul awwal, an-nahara al-maf'ulus thani ma'ashan, kenan ja'ala a wannan ayoyi guda uku sai ka dauke ta ma'anar sayyara. Waja'alna nawmakum subata, ai mun maida baccinku wato hutu ne ga gangan jikinku, duk wanda bacci ya dauke a rayuwarsa to ba yanda za a yi ya kai labari, an gane ko, ba yanda za a yi ya kai labari, rayuwa ba ta yiwuwa ba tare da bacci ba. Shine yace wa ja'alna nawmakum subata, mun maida baccinku hutu ne ga gangan jikinku, sai yace dare mun maida shi sutura ne wato da duhun shi, sai yace kuma yini mun maida shi lokaci ne wanda yake na neman abinci. to amma in yayi ta'addi ila maf'ulin wahid kenan ma'anar sa shine khalaqa kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan-nur waja'ala adh-dhulumati ay wa khalaqa adh-dhulumati wan-nura to anan da yace wataj'aluna rizqakum al-maf'ulul awwal kenan shine rizqa al-maf'ulus sani shine an da abinda ke bayan ta kenan kaunakum ay tukadhibu wataj'aluna rizqakum annakum ay kaunakum tukadhibun ubangiji ta'ala yace kun maida arzikinku wato kasancewar wato kuna karyatarwa cewa ba daga gun Allah ba yake alhali ubangiji ta'ala ku shine ya azurta abinda ake nihi da arrizqu asali a larabci shine wato al'aqa kyauta ko kuma kace kullu ma yuntafa'u bihi duk abinda ake amfani da shi a larabci sunan shi arziki an gane ku riga da muke sakawa arziki ne takalmi da muke sakawa arziki ne abincin da muke ci arziki ne kenan arziki a shar'ance bai takaita ba wato akan kawai wata dukiya da mutun ya tara komai arziki ne duk abin da ake amfani da shi to sunan shi arziki to anan shine a da yace rizqakum wasu malamai suka ce abin da ake nihi shine ilimi wanda ubangiji subhanahu wataala wato ya ilmantar da mu kamar yanda in ka koma jerin lafazin ayar chai fala'u qusimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin makmun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha al-hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun menene karyatarwa mudahana boye gaskiya kawai dan dai a zauna lafiya ka san abin nan ba daidai bane amma sai ka fuye ka ki fitowa ka fada dan dai a zauna lafiya to shine ake kira al-mudahana kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada wannan waddu law tudhinu fa yudhinu to shine anan yace kuna maida arzikin ku da Allah ya azurta ku wato kasancewar wato kuna karyatarwa shine kenan boye gaskiya ba tare da bayyana ta ba tare da cewa babu wani arziki da Allah ya azurtar da bayin shi sama da arziki wanda yake na wahayi shine saukar alqur'ani wanda duk wani ilimi karkashin wahayi yake wa an gane ko ilimi na wahayi shine ilimi wanda a hakika wanda kuma jin dadi a rayuwar duniya da makoma lahira tana karkashin wato wahayi shine alqur'ani da sunna ma'ana ta biyu shine almadar kamar yanda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ya fassara rizqakum anan wato cewa shine ruwan sama shine kenan abin da yake munasaba da ayar daidai kamar yanda malam ya zo da ita kenan wataj'aluna rizqakum kuna maida arzikin ku da Allah ya azurta ku kau annakum tukadhibun kasancewar kuna karyatawa Allah ya saukar muku da ruwa kuna fada kuna cewa tauraro ne kaza an gane ku ko kuma Allah ya saukar da ruwa ku ringa mai da cewa ai sababin saukar wannan ruwa shine kamawar watan uku to wannan karyatarwa ne game da ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala in mutun ya dauki wannan tauraro a matsayin cewa shine sababi to wannan shirka ce karama amma in ya dauki cewa wannan tauraro shine yake saukar da ruwan to wannan kuma shirka ce babba Allah ya kare mu to shine anan kenan malam ya zo da wannan aya wanda kuma Allah wadai ne Ubangiji ta'ala yake yi ga waɗanda kenan suke karyatar da kyauta ta Ubangiji subhanahu wataala wanda wannan kuma tsantsar mutulci ne maimakon su gode ma Ubangijin da ya halicci wannan ruwa ya saukar da shi to sai su mutulce masa wanda idan muka koma ita kanta fi'ira da Allah ya mana ba ta karbar cewa mutun ya mutulce ma wanda ya masa ni'ima a yanda Allah ya halicce ka duk wanda ya kyautata maka to a halittar da Allah ya maka zaka tabbatar da cewa ai bai dace ba a ce ka mutulce masa dan haka da fitira da hankali sannan da shari'a gaba ɗayan su sun tabbatar da cewa godiya akan wanda yayi ni'ima wajibi dole ne mu gode ma ubangijin wanda in ka dauka a shar'ance ni'ima ce Allah ya saukar mana wanda kuma ya wajabta mana mu gode masa akan wannan ni'ima in ka dauka a hankalce saukar wannan ruwa ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda wajibi ne ka gode masa haka fitrar da Allah ya maka wannan ya tabbatar da cewa wannan ni'ima ce wanda kuma dole ka gode ma ubangijinka dan haka kenan shi anan mu gane karyatarwar in ma ta kasance da harshe wanda yake na fada kamar yanda mutum zai ce a ƙarya ne wannan ruwa tauraro kaza ne ya saukar da shi kaga wannan kenan at-takdhib ne bi lisanil maqal ko kuma ya zamanto bi lisanil hal kenan ya ringa kudirin cewa wannan tauraro shine yazo da ruwa kaga wannan karyatarwa ne shine anan malam sai kenan shine munasabar kenan zawwa da wannan aya duk wanda ya jingina saukar ruwa zuwa wani tauraro to wannan ya ƙaryatar da wato ni'imar da Ubangiji subhanahu wataala ya masa in ya dauki a matsayin sababi ne to wannan shirka ce karama in kuma ya dauki cewa wannan tauraron a karan kanshi shine ya saukar da ruwa to wannan kuma shirka ce babba kenan kuma kowanne kenan ya ci karo da tauhidi sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Musa wana Abu Malik al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati manzon Allah yace abubuwa hudu a cikin al'ummata wato suna daga cikin lamari na jahiliyya hudun nan da manzon Allah ya faɗa ba yana nihin sun takaita ba akan hudu wanda wannan salo ne wanda yake na karantarwa domin a hada maka abinda zaka iya kiyayewa a lokaci guda amma ba dan ya takaita ba cewa su hudu ne kadai akwai wasu daban waɗanda dukkan su suna cikin al'amura na jahiliya wanda a cikin hadisai da dama kamar yanda misali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace salasun ko kuma da yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan abubuwa hudu duk wanda suka tattaru gare shi manzon Allah yace ya kasance tsantsar munafiki ne ma'ana tacicen munafiki ne tare da cewa abubuwa hudu ne ya zana na sifofi amma ba su takaita ba sifofin munafikai sun wuce a lissafa ka koma cikin suratul tauba aqalla zaka samu sifa sama da 10 wani abu to dan haka wannan salo ne na karantarwa haka da yace sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu tare da cewa 7 yace wadanda Allah zai shigar da su karkashin inuwa al'arshin sa yinin da babu wata inuwa face tashi tare da cewa a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adadin sun wuce 7 kenan a takaice dai salo ne na karantarwa shine anan yace arba'un fi ummati yace al'amura hudu wato a cikin al'ummata wace al'umma ake nihi anan ita ce ummatul ijaba al'ummar da suka karba kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'ummar sa kala biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba in aka ce ummatul da'awa tun ran da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake raye a ban kasa da mumini da kafiri har zuwa kiyama gaba daya akan lissafa su a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in aka ce ummatul ijaba kenan waɗanda suka karba kiran da yazo da shi sune mu'minai to sune anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni yace arba'un fi ummati abubuwa hudu manzon Allah yace a cikin al'ummata min amril jahiliyyati wato yana daga cikin lamarin jahiliyya lafazin amru anan bi ma'ana ash-sha'an wanda jam'un sa shine umur idan kace umur ai ash-shu'un kamar yanda yace ala ila Allah tasirul umur yace ku saurara al'amura zuwa ga Allah ne suke komawa bi ma'ana shu'un dukkan wani sha'ani zuwa ga Allah yake komawa kamar yanda yace wal amru yawma idhin lillahi ay wash'anu yawma idhin lillahi shi kuma amru wanda ma'anar umarni cewa ika za ko ka bar kaza shi jam'un sa shine awamir
awamir kenan awamir jami'i ne kenan na amr amma shi in aka ce amr wanda yake bi ma'ana ash-sha'n jam'u shine kenan al-umur to shine yace min amrul jahiliyyati ay min sha'nil jahiliyya yana daga cikin lamari wanda yake na jahiliyya idan aka ce jahiliyya shine ma qabla al-islam ko kace ma qabla al-bi'sa duk abin da ya kasance gabanin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ake kira jahiliyya me yasa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya danganta waɗannan abubuwa hudu cewa suna daga cikin al'amari na jahiliyya in aka ce jahiliyya a Hausa kenan maguzanci domin muki abun mu kyamace shi mu nisance shi dan haka ya danganta shi zuwa jahiliyya dan ba wanda zai yadda a cikin mu a ce masa jahili ko a ce masa ba maguje ko a ce wani ai abin da kake dabi'unka irin na maguzawa ne indai mutum yana da hankali da lura to zai kyamaci duk abin da aka danganta shi zuwa jahilci dan haka anan kenan ya danganta su zuwa jahiliyya saboda jahiliyya tsantsar bata ce kamar yanda kasancewar Ubangiji ta'ala ya ba mu labari kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duniya tana cikin duhu wanda yake na jahilci musamman su larabawa dan haka Allah ya kira su al-ummiyun an gane ko al-ummiyun kamar yanda yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin haka kuma cin yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin saboda su larabawa kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna cikin duhun jahilci duhu wanda yake na bata wanda ba su da wani abun bauta face wani Allah subhanahu wa ta'ala bautar gumaka su ne shan giya su ne sata su ne kwace su ne kisan kai su ne zina su ne binne ƴaƴa mata da ransu ko kuma sukan binne ma ƴaƴa maza da ransu saboda tsoron talauci to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati wato abubuwa hudu a cikin al'umma ta min amrul jahiliyyati manzo Allah yace suna daga cikin al'amari wanda yake na jahiliyya sai yace la turkunahunna manzo Allah yace kwata kwata wato ba sa barin waɗannan abubuwa yakan iya yuwa anan da yace la turkunahunna ba sa barin su di yanda za a yi sai ka samu in anan ka samu abu kaza to in ka je wani gari sai ka samu wani abu kaza in ka je wani gari kuma sai ka samu abu kaza kudin nan sai ka same su a cikin wannan al'umma kuma yakan iya kasancewa wani lokaci hudin gaba ɗaya ka same su a cikin wata kabila an gane ku kenan ko da ɗaya aka samu a cikin wata jama'a to an samu gaba ɗaya saboda dukkan ta dai al'umma guda ce kenan me yiwuwa ka samu wani abin na maguzanci a nan da magaran wani in ka tafi marati sai ka same shi wani in ka tafi difa sai ka same shi wani gaba ɗaya ma a gari guda za ka same shi to shine anan yace la turkunahunna ba sa barin su anan da yace ba sa barin su kar ka fahimci cewa kamar umarni ne akan cewa a ci gaba da aikatawa a nan kasancewar labari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa kuma labarin da yake badawa domin mu kyamaci waɗannan abubuwa domin mu kyamace su ba dan a aikata ba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi wanda ya gabata yake cewa la tarkabunna sanana man kana qablakum lalle ne wato za ku hau hanyoyin waɗanda ke gabanin ku nan da yake cewa lalle ne za ku ba hanyoyin waɗanda ke gabanin ku su wa yake nihi sune yahudawa da ƴan musha shi manzo Allah yana umarnin cewa mu bi inda yahudawa suka bi ko inda ƴan mushan suka bi tsawatarwa ce manzo Allah yake mana haka a hadisin da yake cewa za a kai lokacin da mace za ta haura kuminta tun daga wato Sana'a ta Yemen har sai ta kai Hadramaut birnin Hadramaut manzon Allah yace la takhsha illa Allah, bata tsoron kowa in banda Allah, bata tsoron wani dan ta'adda wanda zai taba lafiyar ta ko zai taba dukiyar ta ko zai taba mutuncin ta, ma'ana aminci zai zo. Shi wannan shi ma tsantsar labari ne manzon Allah yake badawa. Hadisin baya nihin halaccin cewa mace ta yi bulaguro ba tare da muharrami ba, kamar yadda wasu suke kafa hujja da wannan hadisi. Labari ne manzon Allah yake badawa. To dan haka shine anan da yace la yaturukuna hunna, yace ba sa barin waɗannan abubuwa, kinan ba dan mu aikata ba, a yana faɗa ne domin mu kyamace abu. Farko sai yace al-fakhru bil ahsani, manzon Allah yace yin alfahari wato da wani matsayi wanda yake na daraja. Idan aka ce alhasbu shine ma ya hatasibu insanu min sharafin wa su'udan, abinda mutum yake kilgawa cewa wani matsayin shi ne na daraja da daukaka. Kamar yanda wato su Larabawa suke alfahari da cewa su Banu Hashim ne, an gane ko Banu Hashim wanda su ne wato tushen Qurayshawa kenan, waɗanda suka fi kowa daraja a cikin Larabawa, wanda dan haka Allah da ya tashi turo manzo daga cikin su, Allah ya zaba ya turo. To dan haka tunkahon cewa kai dan kabila kaza ne, ku matsayin ku kaza ne, wannan duka jahiliya ce. Ko kuma yin alfahari da uwaye da kakanni, ai ni dan wane ne, shi kan wane ne, to wannan duka maguzanci ne. Wannan in ka koma cikin waƙe-waƙe na mawaƙan jahiliya, zaka ga suna alfahari da uwayensu da kakanninsu. Kamar yanda Amr ibn Kulsum a cikin mu'allaqarsa yake cewa warithna majida alqamat ibn sayf abaha lana husun almajid dina, an gane ko shine yake cewa warithtu muhalhilan wal khayra minhu zuhairan ni'ma zukrul zakhirina wa attaban wa kulsuman jami'an bihim nidna turasal akramina وذا البرة الذي حدثت عنه به نهما ونحمد مهجرين ومنا قبل السائي كليم فأي المجد إلا قد ولينا نن دكينا الفهرين دا قوائنش دا كاكنش تو ونن الفهري چي واني دن واني ني جي كم واني ني مو قبيل رمكذاني ونن دكينش ما قزنچين ما قزنچين. Dan haka anan manzon Allah yace abu ne wanda al'umma ta ba sa bari, yace al-fakhru bil ahsani, wato yin alfahari wato da wani matsayi na daraja cewa ni dan kabila kaza ne ko dan wane ne, shi kan wane ne, to wannan duka abu ne wanda yake na jahiliya. In ma zaka yi alfahari, to kai alfahari da musulunci, an gane ko? Kuma shi abinda muke so mu gane, mumini mai hankali ni'imar Ubangiji ta'ala tana karuwa a kan shi, to kuma yana ƙara kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi mumini a kullum abinda aka san shi saddakai, saddakai. In ma za ka yi alfahari, ka yi alfahari da wannan musulunci da Allah ya azurta ka da shi. Shi ne wani daga cikin magabata yake cewa abil islamu la abali siwahu idan tasabu li bakrin aw tamimi, yake cewa ni musulunci shine ubana, banda da wani musulunci, banda wani uba in banda musulunci. Lokacin da mutane suke alfahari da kabila ta Banu Bakar ko Banu Tamim cewa ni dan wane ne, shi kan wane ne, mu yan kabila kaza ne, yace to ni yace ba ni da wani uba wanda zan yi alfahari da shi sama da musulunci, ni musulunci shine ubana. To dan haka wannan kenan sai mu gane cewa maguzanci ne, manzon Allah ya faɗa domin mu kyamaci wannan abu, mu kaurace masa, saboda dukkan mutushen mu dai wato daga Annabi Adam, mahaifin mu dai ne, kuma asalin mahaifin mu wato daga ƙasa Allah ya halicce shi. Kenan babu wani wanda za a ce daga zinare aka halicce shi, wannan da azurfa aka halicce shi, wannan da bakin karfe aka halicce shi, wannan da tagulla aka halicce shi, wannan cewa da wani icce aka halicce shi. Tushen mu gaba ɗaya Annabi Adam, Adam kuwa Allah ya halicce shi ne daga ƙasa. Kenan to wani alfahari za ka yi akan wani, cewa da kai da shi dai duk tushen ku ɗaya ne. Kenan dan haka babu wani fifiko da jama'a suke fifitar juna illa ta hanya daya daya shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yace inna akramakum indallahi atqakum abu na biyu sai yace wa qa'an fil ansabi wato da aibanta mutane fil ansabi game da dangantarsu lafazin al ansab jam'i ne na wato nasar shine ka ai abinda mutun yake kai dangane zuwa gare shi mutun yakan kai dangane zuwa wata kabila ko ya kai dangane zuwa wata sana'a an gane ko da abinda yake kama da haka in ka aibanta mutun da kabilar shi ko ka aibanta shi da wata sana'ar shi to wannan sana'ar da Allah ya halitta to wannan duka wani nau'i ne wanda yake na maguzanci ba a aibanta mutun dangane da sana'a sana'ar da Allah ya halitta ta ba a aibanta mutun game da kabilar shi cewa ai kabilar su kabila ce wanda take kasa ai ba kabila bace mai daraja da abin da ya kamata haka to wannan duka abu ne wanda yake da maguzanci shine yace wa ta'anu fil ansabi manzo Allah yace da wato aibanta mutane fil ansabi game da dangantar su shi ma wannan maguzanci ne wanda misali yanzu idan ka tafi cikin wasu jama'ar zaka samu cewa wannan abu yayi kanta a cikin su zaka ji suna alfahari da kabila ai wancan ai dan kabila kaza ne wancan ai dan kabila ai kabilar su ai kabila ce wanda take kasa wasu ko zaka samu cewa wannan kwata-kwata babu shi ma a cikin su na cewa ni dan wane ne ko kuma mu ɗan kabila kaza ne wannan duka an muce da shi sanan sai yace wal istisqa'u bin nujumi wato da neman shayarwa wato game da taurari kenan mai da cewa tauraro shine sababin saukar ruwan sama kenan kamar yadda suke faɗa cewa uti ya kama wato yanzu ruwa ya zo shine wannan mahallin shahid kenan istisqa'u bin nujum kenan kamar yadda bayani ya gabata in mutun yayi kudirin cewa tauraron shi yake saukar da ruwa to wannan shirka ce babba in ko ya dauki cewa tauraron shine sababin saukar ruwa to wannan shirka ce karama shine yace walistisqa'u bin nujum da neman shayarwa wato game da tauraro amma kar mu manta bayani ya gabata ba laifi ta fuskar bada labari kace watan ut lokaci ne wanda yake na saukar ruwan sama lokaci ne na saukar ruwan sama ba ana lokaci ne wanda yake na damuna wannan ba laifi bane ta fuskar bada labari lokaci ne kenan na saukar ruwan sama kenan baka ce ba shine sababin saukar ruwa kuma baka mai da ba cewa shi yake saukar ruwa a lokaci ne na saukar ruwa kenan wa yake saukar da ruwan shine Allah shine sai na hudu sai yace wanniyaha manzo Allah yace da kukan mutuwa kukan makoki lafazin anniyaha an ciro shi ne daga annahu in aka ce annahu kuka wato na daukaka murya shine kenan yace wanniyaha wato da kukan makoki kenan kuka wanda yake na daukaka murya amma shi kukan mutuwa na zubar da hawaye ba tare da daga murya ba wannan halaka ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zubar da hawaye a sanadiyar wato mutuwar dansa Ibrahim haka kuma lokacin da wato Allah ya maji shi wannan jikansa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi aka bashi shinshirin ya rungume manzon Allah sai ya ringa zubar da hawaye wannan Mu'az ibn Jabal yace ya rasulullahi me zan gani a wannan Sa'd ibn Ubada yace ya rasulullahi me zan gani sai manzo Allah yake cewa hazihi rahmatu ja'alaha Allah fi qulubi man sha'a min ibadihi wannan hawaye da kaga ina zubar da shi tausayi ne wanda Allah yake sakawa a cikin zukatan wanda ya so daga cikin bayin shi dan haka shi kuka na mutuwa na zubar da hawaye ba tare da daga sauti ba wannan halaka ne amma na daga murya haramu shine yace wanniyaha maza Allah yace da kukan makoki kenan kuka wanda yake na daukaka murya wanda yana daga cikin nau'in anniyaha shine annadu wanda shi kuma ana zana wato shine kyawawan ayyukan na mamaci, wayyuwa na mai kaza, wayyuwa na mai kaza. Haka a jahiliya in an yi mutuwa sai a kirawo akwai gonar kuka, takan koma gefe tana dauka wane mai kaza, wane mai kaza, wasu suna amsa mata. To wannan shine ake kira da annadu, an gane ko? Amma in ya zama to kuka ne haka ba tare da kirga, wato kyawawan ayyuka na mamaci, to sunan shi anniyaha, gaba ɗayan shi haramu ne. Wanda kaga in ka dauki wannan maguzincin har yau akwai shi ana, musamman ma idan ka fitacce wani a cikin garin akwai shi, a ƙauyuka akwai shi, wanda su kamar misali a ƙauye in an tinkaro, sai an tinkaro gidan mutuwar, sai a ce to wance ke za ki fara, kuma a yi ta kukan hawaye ƙiras, ba za ka gani a fuskar musulma, wanda daman kawai abun a huska ne wai don kar a ce wance ba ta yi ba kuka a mutuwar wani. To dan haka wannan dukkan shi maguzanci ne, shine yace wanniyaha, wato da kukan makoki. Manzon Allah sai yake cewa wa qala, sai manzon Allah yace annaihatu, wato mai kukan mutuwa, sawa annamiji ne ko mace ce ce, da yace annaiha anan, wato ala taglib ne, domin galibi shi kukan makoki na dauka kamariya da mata, ga mata aka san shi ba ga maza ba, ga mata aka san shi ba ga maza ba. Shine lokacin da Ja'far ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, Allah ya masa rasuwa, lokacin da ya samu shahada a can Ghazwatul Mu'ta, sai aka zo aka faɗa wa manzo Allah, ai ga mata can sun taru a gidan Ja'far, wato sai rusa kukan mutuwa suke. Manzo Allah ya tura wani sahabi ya ce je ka, in ka je ka watsa musu ƙasa a baki. Ya je ya kasa ya dawo, manzo Allah ya ce masa ka koma ma, ka je ka watsa musu ƙasa a baki. Ya kasa ya dawo ya kasa, shine Aisha take cewa kai baka bar manzo Allah ya huta ba, kuma kai baka aikata ba abin da ya ce ka. To dan haka kuma akwai lokacin da wannan kenan, wannan shine a takaice kenan, in an hane su sun ki hanuwa to ƙasa ake watsa musu. To shine anan yace annaihatu, amma wa anan wa in ka tabbata wata fitina ba za ta biyo baya, saboda shi canza duk wani aikin asha, in zaka iya ne zaka iya canzawa kenan da hannunka. Kaga yanzu kamar misali mai gida a cikin iyalin shi, wannan ya watsa musu ƙasa a baki, ba abin da za a yi. In ba za ka iya canzawa da ƙarfinka kenan, sai ka faɗa ka yi nasiha ka ce a daina. To shi ne ya ce annaihatu, ya ce mai kukan mutuwa, idza lam tatub qabla mautiha, manzo Allah ya ce in har ba ta tuba ba gabanin mutuwanta. Wannan yana tabbatar mana laifi ne babba, shi kuma babban laifi tuba baya, wannan kyawawan ayyuka ba sa kankare shi, iya abin da yake kankare babban zunubi shine tuba ga Allah. An gane ku? Tuba ga Allah shi kadai ne yake kankare babban laifi, ko kuma rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in mutum ya samu Ubangijinsa da wannan aiki ba tare da ya tuba ba. Amma sallah ko azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare laifi na duk wani babban aiki da mutum yake aikatawa, dole sai ya kyautata tuba zuwa ga Ubangijinsa. Shine anan yace annaihatu, mai kukan mutuwa, idza lam tatub qabla mautiha, in har ba ta tuba ba wato gabanin mutuwarta, manzo Allah yace tuqamu yawmal qiyamati, a ranar kiyama za a tsayar da ita, za a tada ta, wa alaiha sirbalu min qatran, manzo Allah yace wa alaiha sirbalu, wato da wando wanda yake na qatran, wato man kunhi, ko kace man kunhi ko kace man gelo, sunan shi a Hausa kenan, wani mai ne wanda yanda ka san kwanta haka yake, tango ne yanda ka san kwanta haka yake. Midene hikima anan suka ce domin yafi gaugawar kamawa da wuta. Shine yace za a tada ta a ranar kiyama, wa alaiha sirbalu, in aka ce sirbalu shine wato wando kenan, min qadirani, sai yace wa dirhu min jarabi, wato da riga wadda take ta kazuwa. Idan aka ce dirhun, ita ce riga wadda take rufe jikin mutum tun daga sama har zuwa ƙasa, ma'ana fatar jikinta gaba ɗaya a ranar kiyama za ta tashi da cutar ƙazuwa. idan aka ce kazuwa wato wasu kuraje ne waɗanda suke fitowa a jiki su cirke kuma su ringa fitar da mugunya kuma sai kaikai wanda galibi abin da yake kawo cutar kazuwa wato shine barin jiki da dauda wanda kuma cuta ce wanda dabobi suna yin taraƙumma to shine anan za a tada ta a ranar kiyama shine yace wa alaiha sirbalun min qadrani wato a jikinta manzo Allah yace akwai wando wanda yake na qadran wato shine kwatta ko kuma kace man kunhi ko kace man gedu shine kamar yadda can Allah yake cewa sarabiluhum min qadranin wa tabsha wujuhahum nar sai yace wadir'un dariga min jarabi wato na kazuwa wannan shine kenan nau'in azabar mutan da ta mutu tana kukan mutuwa ba tare da ta tuwa ba Allah zai tada ta a wannan sifa a ranar kiyama wallahi ya zibillah dan haka menene illar shi wannan kuka na mutuwa kuka na mutuwa fa ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko shi wannan kuka baya dada ma me yin shi face karin bakin ciki da damuwa abu da farko abu na biyu kuma mai kukan mutuwa tana nuna rashin yaddata da amincewarta game da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala domin ta yi fushi ne da abin da Allah ya kaddara ya hukunta abu na uku kuma tana motsa ma wasu wato wannan bakin ciki da wannan in ma wasu sun jimre wannan kuka sai ga ya motsa ma wani zuciyarsa to dan haka duk abin da zaka motsa ma dan uwanka bacin rai wannan kuma bai ya halalta haka akwai wani babban malami daga cikin malaman Hanabila shine Ibn Aqil lokacin da dan shi babba Allah ya masa rasuwa an tafi janaiza ana famar binne mamacin kawai sai wani ya daga murya da kuka sai yake cewa ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makana inna naraka min al-muslimin Ibn Aqil sai yake cewa innamal qur'anu nazala li taskinil ahzan wa laysa li tahyijil ahzan yace alqur'ani da ya sauka ne domin ya kwantar da hankalin mu'minai game da duk abin da zai wato bata musu duk abin da zai sanya musu bakin ciki da damuwa alqur'ani bai sauka ba domin motsa ma mutane bakin ciki da damuwa wai me yake ni ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan ya karanta wannan aya shi kuma ayar kenan ya ayyuhal azizu lokacin da ɗan uwa annabi Yusuf ne suke faɗa ga wannan sarki shine ake nihi da azizu ana inna lahu aban shaykhan wannan yaro yana da mahaifi wanda yake dattijo kabiran wanda shekaru sun tura fa kuz ahadana makana ka kama wani matsa a madadin shi kenan shi ka bar shi mu koma da shi gida inna naraka min al-muslimin wai sai ya dauke ya ayyuhal azizu kenan anan al-azizu ya ubangiji inna lahu aban shaykhan domin dan Ibn Aqil ne ya rasu wai fa kuz ahadana makana ku ka dau wani wanda daga cikin mu to dan haka kasancewar shi kukan mutuwa kenan illa shi ta uku kenan motsa ma wani wannan bakin ciki da damuwa al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi dan haka a takaice waɗannan abubuwa dukkan su nau'i ne wanda yake na maguzanci waɗanda sun ci karo da wato tauhidi domin tauhidi shine yarda da alkadarin ubangiji subhanahu wataala tare da cewa malam ya zo da wannan hadisi saboda wannan gaba wato al-istisqa'u bin-nujum shine wato neman shayarwa kenan ta hanyar taurari wanda wannan shirka ce wanda take karama kenan in an maida tauraron cewa shine sababi amma in aka dauki cewa shi yake saukar da ruwan to wannan kuma ya zama shirka babba nan insha Allah zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك